Alhaji Abu ne, wallahi yanzu ƴan sanda suka harbi wani, aka kore police station, wallahi yanzu aka kasuwa aka rufe, aka ta harbi, kowa ya fita guje. Ni ma wannan Usai Market ne yanzu ina Usai Market ne na fito ai. Abu a gaban mu ne ya faru.
Nan gano ne na yadda aka sanya auku inda jami'an ƴan sanda da kwamitin aiki da cikawa suka kama ɗan kasuwar da mika shi ga kotun tafi da gidanka, wacce ta yanke masa hukuncin tafiya gidan yari. Lokacin da ƴan sanda suka saka mutumin mai suna Oga Musa a mota, sai ya tsalle ya diro daga motar don arcewa, inda ƴan sandan kuma suka harbe shi ya mutu nan take. Hakan ya husata ƴan kasuwar har suka banka wa ofishin ƴan sandar na kasuwar wuta ya kone kurmus.
This your call is interrupting my findings. I'm trying to put a call across everywhere to find out what is going on. They said Usai Market is on fire. I don't know what.
Irin da kake yi na katsalandan ga binciken da nake yi. Na ji wuta ta kama a kasuwar Usai. Zan kira ka in mun gama bincike. In ji kakakin rundunar ƴan sandan ta Abuja, Josephine Ada.
Kafin ka je Kobo, kawai muka ji hayaniya. Nake me yake faruwa ne kuma a gare. Ai suka ce ai mutumin ne har an yi mara hukunci. Akwai kotu tribunal ne, kotu na ƴan kasuwa ne, an yi mara hukunci. Take kuma alkali sa kai gurdun, ku je gurdun. Kawai shi kuma an kama shi, an zuba mura hankwa. Suka sa shi cikin mota bayan pick-up. Sai tsalle dira zai gudu. Kawai sai ƴan sanda suka bude wuta. A cikin kasuwan kuma. Suka harbe shi. Wallahi tallahi halahira.
Shugaban kungiyar ƴan kasuwan Arewa Reshen Abuja Alhaji Adamu Hassan ya nuna takaicin kashe ɗan kasuwar da shirin ɗaukar matakin da ya dace.
Wannan abin za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna yi wa wannan mutumin addu'a, Allah ya ji kanshi, sannan kuma Allah ya ba iyalansa hakuri domin rai in ya fita baya dawowa. Amma kuskure kam ya riga ya faru, duk da abin da yake ko da hukuma ne aka cikin kasuwa ɗaukan irin wannan tsaurin doka na halbi ko wani abu makamancin wannan, duk abin da mutum ya aikata ya kamata a duba menene wannan abin da ya aikata, criminal offense ne ko kuma civil offense ne, duk wadannan abubuwa yana da kyau a duba a gani. Saboda haka yanzu mu ba zama bai same mu ba, mu shugabannin kasuwanni da kuma shugaban wannan kasuwa da mu da muke escorting shi, duka zamu duba mu ga ina ne zamu nema mutane haƙƙinsu, sannan kuma ina ne za a hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aikan.
Masu sayen kaya da ƴan kasuwar da dama sun gaggauta ficewa daga kasuwar don ƴan sanda sun shiga jefa hayaƙi mai saƙwalla. Nasura da Malika, yammurar Amurka daga Abuja, Najeriya.